Sashin Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 4 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanin labarai.
Wani hatsarin motar bus a kasar Pakistan ya kashe mutane 19 tare da jikkata wasu 12. ‘Yan sanda a kasar Denmark sun ce mutane uku sun mutu yayin da wasu uku suke cikin mawuyacin hali bayan harbe-harbe a rukunin kantina da ke Copenhagen, babban birnin kasar. Jiya Lahadi, kasar Rasha ta yi ikirarin cewa ta karbe ikon birnin Lichtenstein mai masana'antu, wanda shine yanki na karshe da ya rage a hannun Ukraine a lardin Luhansk da ke gabashin kasar.
Kadan labaran kenan. Tsohon shugaban kasar Ghana John Mahama ya ce kada 'yan jam'iyyarsa ta NDC da suke majalisar dokoki su ba da gudunmawa ga karɓo rance da gwamnati take so ta yi mara rangwami.
Ka ce abin da zai taimaka ma 'yan kasar da kake so wata rana kai ka komo ka zauna kansu, kar a ba da hanya a approve. Kai da aka baka mai kai bai bar bashi ba, ba shi ya bar mana kuɗi ne, rijiya cike.
Hukumomi a jihar Kebbi Najeriya kuma na gudanar da bincike a kan fyaɗe da aka yi wa wata yarinya mai shekaru 3 da haihuwa. To sai dai mahaifinta cewa yake.
Abin da ke damu ana ina jirjinyan ta ne yanzu.
Fatin dai jikin da sauki.
Jikin da sauki, jiya ne mata ce cikin tana ciwo. Sai kamar irin ɗan yawan dukawa bayan gari haka da bawali. To shi ne wanda muka fi gani dama wanda ya ɗaga mana hankali.
To kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani jami'i ya ce wata motar bus din fasinja ta zame daga kan titin wani tsauni ta fada cikin wani kwari mai tsawon mita 61. Da aka yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a kudu maso yammacin kasar Pakistan. Hatsarin da ya faru jiya Lahadi ya kashe mutane 19 tare da jikkata wasu 12. Wani jami'in gundumar Shirani da ke lardin Balochistan ya ce kimanin fasinjoji 35 ne ke tafiya a cikin motar bus ɗin. Ya ce masu aikin ceto na neman waɗanda suka tsira daga tarkacen motar da ta lalace da kuma yankuna da ke kewaye. Jami'in ya ce da alama motar bus ɗin ta zame akan titin da ke jike a lokacin da ake ruwan sama mai yawa, kuma direban motar ya kasa sarrafa motar. 'Yan sanda a kasar Denmark sun ce mutane uku sun mutu yayin da wasu uku suke cikin mawuyacin hali bayan harbe-harbe a rukunin kantina da ke Copenhagen, babban birnin kasar. Sweden 'yan sandan Copenhagen Sorin Thomasin ya ce mutane uku da harin na jiya Lahadi ya ritsa da su sun hada da wani mutum mai shekaru 40 da kuma matasa 2. Thomasin ya ce an kama wani matashi dan Denmark mai shekaru 22 da haihuwa bayan harbe-harben. Ya gama bani ma labarai cewa babu wasu alamu da suka nuna akwai sa hannun wani a ciki, ko da yake 'yan sanda na gudanar da bincike. Thomasin ya ce yayuwar ai hasashen dalilin harbin. Lamarin ya faru ne da yammacin jiya a Fields, ɗaya daga cikin manyan rukunin kantina a Scandinavia. A cewar shaidu, a lokacin da ya buɗe wuta, wasu mutane sun ɓoye a shaguna yayin da wasu suke gudu a cikin firgici suna turmutsutsu. Jiya Lahadi, kasar Rasha ta yi ikirarin cewa ta karɓe ikon birnin Lichtenstein mai masana'antu, wanda shine yanki na ƙarshe da ya rage a hannun Ukraine a lardin Luhansk da ke gabashin ƙasar. Ma'aikatan tsaron Rasha ta wallafa a shafin Telegram cewa ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya sanar da shugaba Vladimir Putin cewa jamhuriyar Jamhuriyar Luhansk, kamar yadda gwamnatin 'yan aware masu goyon bayan Rasha da ke kirarin iko da Luhansk ta kira kanta, an 'yantar da su. A cikin sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce, kamar yadda General Sergei Shoigu ya bayar da rahoton cewa a sakamakon nasarar yakin da rundunar sojojin Rasha suka yi tare da wasu gungun 'yan bindiga na jamhuriyar Jamhuriyar Luhansk sun kafa cikakken iko kan birnin Lichtenstein da wasu matsugunai da ke kusa da su, mafi girma daga ciki su ne Belogorovka, Novodorossiysk, Maloryezensebo da Belaya Gora. Ma'aikatar tsaron Ukraine a wata hira da BBC ta yi watsi da ikirarin na Rasha tana mai cewa Alison Chinsek baya ƙarƙashin cikakken iko na sojojin Rasha da kuma abokanansu na 'yan aware, amma ta yadda cewa sojojin Ukraine za su iya ja da baya daga sassan birnin yayin har-har masu tsanani na Rasha.
An jima kaɗan Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Tsohon shugaban ƙasar Ghana John Dramani Mahama ya kira ga 'yan majalisa na jam'iyyar NDC kada su goyi bayan zartar da sabbin kudurori da gwamnati za ta kawo a majalisa sai da kokarin dalilai. Ya ce 'yan jam'iyyarsa ta NDC ba za su taimaka wajen ƙara taɓarɓarar da tattalin arzikin ƙasar ba. Idris Abdullahi Bako na ɗauki da ƙarin bayani.
Da yake jawabi a wajen taron kaddamar da kungiyar Think Progress Ghana, kungiya da za ta dinga yin nazarin samar da hanyoyin magance kalubalen tattalin arziki a Ghana, tsohon shugaban kasa John Mahama ya caccaki gwamnatin Akufo-Addo da jefa kasar Ghana cikin wahala domin yawan karbo basussuka daga kasashen waje.
We wish to serve notice going forward that the NDC in parliament will not support.
Muna so mu bada sanarwar cewa NDC da ke majalisar dokoki ba za ta goyi bayan duk wani rancin da babu rangwame ko lamuni da ba za ai amfani da shi wajen aiki takamaime da ke dauke da ka'idoji bayyanannu waɗanda za su amfani al'ummar ƙasarmu ba. A halin yanzu akwai ƙudurin gwamnati na yarjejeniyar neman rancen dala biliyan ɗaya daga bankuna wanda ke jiran amincewa majalisar dokoki. Idan aka amince da wannan kuɗaɗen za a amfani da su wajen haɓaka jari da kuma wasu kuɗaɗen da za a kashe a cikin kasafin kuɗin shekarar 2022. Wannan kira da John Mahama ya yi ya samu martani daga mataimakin shugaban masu rinjaya majalisa Alexander Afeng.
It's an attempt to hoodwink parliament and obstruct parliamentary politics.
Yana yunkurin yaudarar majalisa ne tare da kawo cikas ga siyasar majalisa ta yadda za ta kai ga tada zaune tsaye. Yace wannan kiran wani yunkuri ne na yi wa harkokin majalisa zagon ƙasa da kuma dabarar ragewa gwamnati saurin farfado da tattalin arzikin ƙasa. Muryar Amurka ta yi hira da wasu masu magana da yawun jam'iyyu a Ghana. Muhammad Nazir jami'in sadarwa ne na jam'iyyar adawa ta NDC.
Zai zo ya zama shugaban ƙasa in Allah ya zo ya yarda. Sam ya zo kawai ya ga bashi an aje mai bashi bai san yanda zai yi da bashin ba kuma bai san abin da aka yi da kudin ba. Abin da muke kauna kenan. In yana da wani iko yanzu zai tsaya tsayin daka a jajjara. Saboda kamin ya kai lokacinsa wani da yayi banna ya kawo kudaden da zai daure mana wuya muna cikin saka mu ya ba mu wurin da zamu fita.
Alhaji Aliyu Kabi mamba ne na tawagar sadarwar jam'iyyar NPP mai ci.
Amma wannan shawara duk wani wanda ya taba zama kujera kaman sai wanga magana kamata ne a san inda aka aje shi ka a bashi hanya ya zo ma ya zauna in wanga ra'ayi ke kai shi ka ce abinda zai taimaka ma ƴan kasar da kake so ta rana kai ka komo ka zauna kansu kar a bada hanya a approve kai da aka baka mai kai bai bar bashi ba shi
Malam Siba Shakibu shine babban sakataren jam'iyyar PNC reshen yankin Greater Accra.
To kaga in dai ya bada wannan sharati PNC sai in ce mu ma muna bayan haka domin ayya ayi muna cikakken lissafi bisa kan abinda aka karbi kudi akan rance da sunan ka san mu da kuma abinda aka yi da kudin ko kuma inda aka sarrafa wa'annan kudade domin cikakken lissafi mu ma mun yarda da haka.
Mai rago Jibril Abbas dan jarida ne kuma mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum.
Ni ina ganin ba shi shigi bane wato haki ne na jami'ar adawa ita ma ta tufa albarkacin bakinta akan lamura da ke tafiya na ƙasa wanda ya shafi dukkan al'umma inda jami'ar adawa tana iya taka rawar gani wurin baiwa gwamnati mai ci shawarwari na gari domin a ciyar da ƙasa zuwa gaba. Wannan ba ƙasa London bane kuma ba shi shigi bane a cikin harkokin gwamnati. Idan gwamnati wato ta dau wani matsayi da bai dace da jama'a ba jami'ar adawa tana iya wato kokawa kuma ta bada nata
A wani rubutu da tsohon shugaban kasa John Mahama ya shafinsa na social media ya yi kira da a sallami ministan kuɗi Ken Ofori-Atta kuma kada a ƙara shi cikin waɗanda za su tattauna da asusun lamuni na ƙasa da ƙasa domin shi ne ya kula da mummunan durƙushewar tattalin arzikin ƙasa. Idris Abdullahi Bako, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ga Baballe da ci gaban labaran duniya.
Jiya Lahadi, al'ummar kasar Georgia suka gudanar da wani sabon gangami inda suke neman gwamnatin kasar ta yi murabus saboda gazawarta na samun gurbin yar takarar zama memba kungiyar tarayyar Turai. Kasar da ke yankin tekun Bahar al-Aswad dai na fama da gagarumar zanga-zanga tun bayan da shugabannin tarayyar Turai suka yanke shawara a ƙarshen watan Yunin da ya wuce na jingine buƙatar Tbilisi na zama memba har zuwa lokacin da aka gudanar da gagarumin garan Bawul na siyasa. Wannan ita ce zanga-zanga mafi girma a cikin shekaru da dama, wadda akalla mutane 120 suka fito kan tituna a ranar 20 ga watan Yuni, wanda manyan ƙungiyoyi masu rajin kare demokuraɗiyya suka shirya tare da goyon bayan jam'iyyun adawa. A yammacin jiya Lahadi, sama da mutane 35,000 ne suka taru a wajen ginin Majalisar Dokokin Jojiya, inda suka tare cunkoson ababen hawa a babbar hanyar Tbilisi babban birnin ƙasar Jojiya, a cewar wakilin kamfanin dillancin labarai na AFP. Masu zanga-zangar suna ɗaga tutocin Jojiya da na EU, kana suna rera taken ƙasa, yayin da yawa ke rike da alluna da ke ɗauke da mu a Turai muke. Shanghai ta sake buɗe wurin shakatawa na Disney Resort, kuma tana shirin bari a ci abinci a cikin ɗakin sayar da abinci. Adadin waɗanda suke kamuwa da COVID na birnin na biyu mafi girma a China ya koma sifili bayan da aka rufe birnin sama da watanni biyu. Jami'an ƙasar China sun yaba da tsauraran manufofinsu na sifili COVID don daƙile ƙaruwan masu kamuwa da mace-mace daga ƙwayar cutar. Sai dai labarin sun yi tasiri mai yawa ga tattalin arzikin ƙasar China da kuma hanyar samar da kayayyaki na ƙasa da ƙasa da suka dogara kan masana'antun China da ƙarfin jigilarsu. Ƙasar China ta sha kare manufar. Alamu sun nuna cewa za ta ci gaba da aiwatar da tsarin na sifili COVID aƙalla har zuwa farkon bazara na 2023. A wannan lokaci ne ake sa ran za a naɗa shugaba Xi Jinping wa'adi na uku na shekaru 5 a matsayin shugaban ƙasa na biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya kuma mai tasowa da ke takara da Amurka.
A gaida baban da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya, duk da yake da yawa daga cikin gwamnatoci musamman na Arewa sun yi kwaskwarima tare da saka hannu akan dokokin kare 'yancin ƙananan yara, amma har yanzu ana samun mutane da ke yi wa dokokin karen tsaye suna cin zarafin yaran. Yanzu haka mahukunta a jihar Kebbi da ke Arewa maso yammacin Najeriya suna gudanar da bincike akan wasu da ake tuhuma da yi wa wata yarinya 'yar shekara 3 fyaɗe. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Ƙasashen duniya sun yi ta fafatuka da kashe makudan kuɗaɗe wajen taimakawa gwamnatoci a Najeriya a hujjan inganta dokokin kare 'yancin ƙananan yara, waɗanda su da yawa suke fuskantar nau'o'i na cin zarafi daban-daban. Sai dai har yanzu ana samun mutane da ke kau da kai daga dokokin da aka samar na kare 'yancin ƙananan yara suna cin zarafin yara musamman 'yan mata ta hanyar yi musu fyaɗe, kamar wanda ya faru a makon jiya a garin Yawuri na jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Jami'in gudanarwa na hukumar kare haƙƙin bil'adama a jihar Kebbi, Barista Hamza Wala, ya ce matasa ne biyu ake tuhuma da yawa yarinya 'yar shekara 3 fyaɗe, kuma yanzu haka suna hannun hukumar tsaron 'yan ƙasa ta Civil Defense ana ci gaba da bincike.
Abin daga sunan za a makaranta boko ne, suna da makaranta nan gaban gidansu. Yarin da suka yi wannan abin makwabtansu ne, tare da makaranta babanta shi dai bai so da an kai ba. Haka dai ya ga wani yaro ƙarami ya kawo mai kayanta, ya ce ina take, suka ce ba su gane ta ba, amma dai sun kayanta waje da kulata da uniform ɗinta gaba ɗaya da hijabinta. So bayan haka sai shi baban ya fito waje yake tambaya, sai wani wanda a nan waje yana maskare ya ce ya kamata shi gidan ga, to gidan kuma nan gidan banza. Haka nan sai aka yi mai binciko mai gidan shi ko da aka fito da ita dai ya riga ya bata yare gaskiya. Aka je na sex center nan Kalgo, aka tabbata lallai eh wannan abin ya faru, sai ya bata yare. Abin da wannan kenan, yaran sun ranga hannu, sun nan sabon litan sai shekara 20 ne ko 22, kuma sun fada cewa eh lallai wannan abin sun yi.
Na maganta da mahaifin yarinyar, duk da yake baya son magana akan lamarin saboda bacin rai da damuwa da yake ciki.
Abun da ke damu ana ina ji da jinyar ta ne yanzu.
Ba ta da jikin da sauki?
Eh, jikin da sauki. Jiya ne ma ta ce cikin tana ciwo. Sai kamar irin ɗan yawan dukawa bayan gari haka da bawali, to shine wanda muka fi gani dama wanda ya kuɗa ga mana hankali. To amma yanzu na ga da safan nan kaman abun yana danyen sauki duk da yake dai shiga na gidan Bauchi Bibi saboda ban jin daɗin zama cikin gidan.
Hukumar tsaron ƴan ƙasa ta Civil Defense ta bakin kakakinta Akim Adeyemi ya ce lalle akwai magana mai kama da hakan da take bincike a kai, sai dai ta ce ba za ta ce komai ba akan batun sai an kammala bincike.
Truly there's a case before us and I think they are looking into it. As soon as they are done with the investigation and they let me have it, I can make it available to Sura that is interested in it.
So but it happened?
I think so.
Ko bayan wannan yanzu haka akwai wani matashi dan shekara 21 da ake tuhuma da yawa yarinya a shekara 6 fiade a garin Kalgo duk a jihar ta Kebbi wanda ƴan sanda ke bincike a kai. Bisa ga la'akari da cewa jihar Kebbi na daga cikin jihohin da suka sanya hannu ga dokokin kare ƴancin kananan yara, idan bincike ya tabbatar da laifin waɗanda ake tuhuma da yan fiade, akwai yiwuwar su kare sauran shekarun rayuwarsu a gidan kaso. Muddin dai aka yi aiki da sabuwar dokar ta hukumta masu aikata fiade a jihar ta Kebbi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraren mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.3.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da kambakadin waɗanda aka zalunta dan ganin an da musu da haƙƙinsu. A yau ma muna babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ake zargin wani matashi mai suna Huzaifa da kashe mahaifinsa Allahira. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfi Hashim Gunel. A ci gaba da kawo muku labarin kisan gilla da aka yi wani dan kasuwa Alhaji Hussein Usman wanda ke zaune a rukunin gidajen Adisa dake unguwar Apo a Abuja. Kisan da ya faru cikin shekarar 2018. Daga nan ko bincike da aka gudanar ya nuna ya tsaga iyalan marigayen ɗansa Huzaifa da mahaifiyarsa Hajiya Uwani. A makon da ya gabata ne idan watakila mai sauraro na biye da wannan shirin muka saurari labarin yadda aka kashe Alhaji Hussein Usman daga babban ɗansa Aliyu Usman. A yau Aliyu zai ɗora ne daga lokacin da ƴan sanda suka yi bincike.
Daga nan shikenan ƴan sanda suka fada da bincikensu, aka yi bincike aka gama. Kuma ƴan sanda suka yi charging matter to court. Farko first charge din da aka yi Huzaifa ne. Suka zo kuma da suka ƙara samun wasu dalilai, suka yi amending charge, sai suka yi charging Huzaifa da ita Hajiya Uwani, suka yi charging a kotu. Aka fara to ana kotu, ana nan ana tafiya har witness na farko ya zo ya yi testifying. Da ya zo ya testify sai lokacin dan rikicin wannan rashin abin koronan nan da ya zo ya dan ja lokacin. To kuma ana nan sai ita Justice Samira Bature ta yi handin din ta ce ba za ta ci gaba ba sai aka kai wurin Ataluka. To tunda aka wurin Ataluka, kai tun kafin aka wurin Ataluka, ita Justice Samira ta ba da order kan Hajiya Uwani ta zo gabanta. A kawo
nan babbar kotun Abuja kenan.
Eh, babbar kotun Abuja cike mutawa. So tun anan har aka yi transferring case din tunda aka yi wurin da Kwataluka yau shekara daya kullun tana ba da order a kawo ta shi dai yana hannu tunda an riga an kama shi. Amma ita kuma an kasa samunta. Yan sanda sun buga sun kasa kama ta.
Me faru, me ya hana samunta?
To ban san me ya hana samunta ba, abu ne wanda farko muna cikin zargin abubuwa da yawa. A'a, kila yan sandan ne ba sa musu kama ta ko kuma menene, amma dai haji daga rama a gane kawai ba su manya ne suka tsaya mata a baya da irin sun yi magana ba sa su a kama ta. So shi sa aka kasa kama ta har sai ƙarshen wancan satin da ya wuce tukun aka kama ta.
Yanzu tana hannu kenan?
Yanzu tana hannu amma ba ta hannu yanzu. An kama ta last week saboda yadda ma aka kama tan ta zo bayan da ta ki bayyana a gaban kotu, sai ta rubuta petition wurin attorney general of the federation kan cewa ita kar a sa ta idan bai kamata shiga cikin wannan shari'a ba. Sai attorney general ya tura ma IG kuma ya tura mai case file din ya review. da ya review kusan wata uku case file din na Ministry of Justice, to sai review fito sai ga legal advice shi Attorney General of the Federation ya bada, yace da ita da Hajiya wanda Huzaifa ya kamata za a yi charging, ya kamata a charging din su to court, kuma case din a ci gaba da case. Shikenan muka koma to wannan abin da ya fito, sai ƴan sanda suka je suka kama ta.
Wato ma'ana yanzu suna hannun ƴan sanda kenan.
Ai gaskiya yanzu ba ta hannun ƴan sanda, shine abin da ya kulle min kai. Abin da ya kulle min kenan, saboda da farko ƴan sanda sun yi aiki mai kyau, sun yi bincike mai kyau, har suka yi charging mata to court, ana kotu. Kuma sai kuma da aka zo kuma aka kama ta, ya kamata a gurfa da ita a gaban kotu, sai aka ce ba ta da lafiya. Tun Asabar din da aka kama ta, ana ce Asabar an ce Talata za a kawo ta, shikenan ba ta da lafiya. Aka kai ta asibiti, likita ya duba ta, aka ce to ta aka bata magani, aka ce to yanzu ta yi lafiya. Aka maida ta cikin cell a can first yard. Ranar Talata mun shirya za mu tafi kotu, shi prosecutor ɗan sanda ya kira IPO din, yace to ina suspect Hajiya wani a zo a tabi, sai ce ai ba zai iya kawo ta ba, sai shi commissioner ɗan sanda na homicide ya ce mai tukunna. So haka aka tafi kotu ran Talata, ba a kai ta ba, har alkali ta tambaya ina take, ba ta ba da order a kawo ta ba, sai aka ce mata ai ba ta da lafiya, gashi kaza kaza kaza, CP homicide, sai ya ce a kawo ta, za a kawo ta. Sai ta ce to ta ba da order a ran Talata kenan da aka zo na kotu, ce to ta ba da order ranar Alhamis a kawo mata ita, ko a wheelchair ne ko a stretcher a kawo mata. Da aka gaba kotu kwa, shi prosecutor na ɗan sanda ya tafi ya je samu CP homicide, ya isar mai da wannan order da aka ce tabbas ta bayyana a gaban kotu, ko taitakin pili inta, ko akan kujera ne ko akan gado ne a kawo ta. So da ba da wannan order, washe gari ran Laraba wuraren karfe 5 sai aka ce an sake ta, an bada ta beli saboda akwai wata takarda da aka ce an tulo, wai akwai wani sabon wannan, akwai wani audio da irin ta gabatar, za a yi bincike a kan shi kafin nan, sai aka bada ta beli. So sai abin ya kulle mana kai gaba daya.
Aliyu, abinda za mu so mu sani, me kuka fahimta yayin sanadiyar kashin mahaifinku? Kuɗi ne ake nema a wajensa, wani abu ne bai bayar ba, ko me ya jawo a tunanin ka kai?
Daga binciken da muka ji daga bakin ƴan sanda, shi wannan Musan yana cewa da Huzaifan ya ce ne nemi ya haɗa kai da shi su kashe mahaifinmu, sai yake ce mai akwai abin da yake so ya samu, in ba ya kashe shi ba zai samu ba. To wannan abin ne ba mu sani ba, Allah alamu ko menene yake so.
Filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi Huzaifa da ake zargi da hannu a kisan gillar, amma ta ɓangaren lauyan da ke kare shi a kotu, barista Sale Jafaru.
Yana da muhimmanci in jawo hankalin masu sauraro cewa kafin Huzaifa a kawo shi kotu, wata kotu ta babban tarayya ta Abuja ta ba da umarnin a sace shi a bisa enforcement of fundamental rights, wato domin tabbatar da haƙƙinsa na ɗan adam. To a lokacin nan shi wanda suke tuhuman shi, ɗan uwansa ne suke tuhuman shi, shi wanda yake tuhuman, wanda ke shige, yana da kyakkyawan alaƙa da dangantaka da Inspector General na ƴan sanda na wancan lokaci. Don haka nan sai aka ki aiwatar da umarnin da kotu ta bayar.
Wanne ne lokacin da aka fara shirar wani babban sufeto na ƴan sanda ne?
Ana ce mishi Adamu, Abubakar Adamu, wani Mr. Abubakar Adamu.
Adamu wanda ya sauka kafin shi wannan na yanzu baba alƙali.
Wanda ya sauka kafin shi wannan. Yana da kyakkyawan alaƙa ta ƙuddu-ƙud tsakanin shi da ɗaya daga cikin ƴan uwan Huzaifa ɗin, wanda kuma shi ne ke rura wutan dole-dole sai an yi shari'an. Kuma idan mutum ya dube yadda
ta tuhumi ta zuwa shi. Amma ba mutum an kashe mahaifinsa ba dole ya rura wuta a yi shari'a ba, saboda kwato masa aikinsa.
To abin da zai baka mamaki, inda za mu samu daman aiko maka da cikakkun takardu da kuma bayanan da shi wannan mai rura wutan cewa sai an hukunta wannan Huzaifa ɗin ya yi ma ƴan sanda, sai ka ga cewa shi fa kowa cancanta a tuhuma. Domin akwai inda yake faɗa a cikin takardun da ya gabatar ma ƴan sanda, kuma suna gaban kotu, kuma su takardun suna hannunmu, cewa shi da mahaifin shi akwai lokacin da suka yi basa ga maciji a sakamakon polygamous situation, abin da ya faɗa, auren mata fiye da ɗaya wanda mahaifin shi daban ne. ana kiran shi Aliyu shi yaron. Su kuma sauran mahaifiyarsu guda ɗaya ce, ita ce uwa ni. To shi Aliyu yake gaya ma 'yan sanda a rubuce cewa a sakamakon polygamous situation, ita ce uwa ni, wanda a yanzu aka sata a cikin ita ce wanda ake tuhuma ta biyu, bata ma yi kishi da ita mahaifiyar wannan yaron ba. Domin ta yi far ita mahaifiyar yaron. Barista,
me kake son faɗa? Kana so ka sa wannan ya zama shi ma ana zargin shi Aliyu ne da cewa yana da laifi a wannan lamarin?
Idan har za a tabbatar da adalci a cikin wannan, wanda za a fara zarga na farko shine Aliyu.
Lokacin da wannan abin ya faru ma baya nan yana Kano.
Baya nan yana Kano, to amma duk mun sani ai mutum yana iya ya samar ma kanshi da wani abin da ake kira alibi. Kai tafiya kawai ka shirya abinka a kuma aiwatar baka nan. Idan an tada magana ka ce ai lokacin ma ni bana nan.
Lokacin da abin ya faru mutane a unguwa wajen mutum 40 sun taru suka yi ta dukan gidan. Su ake ki buɗewa, amma lokacin da aka buɗe an samu Huzaifa da mahaifiyarsa Hajiya uwa ne, su kaɗai ne da gawa a gidan kawai.
Ina tabbatar maka da cewa duk wannan bayanai da kai kake bayarwa yanzu wanda nake ji shi ne na farko, kuma ni ne lauyan da nake kare Huzaifa.
Ina jin ka, ya ci gaba da magana barista.
Gaskiya ne, saboda haka bayan nan kuma.
Da ka ce gaskiya ne, me kake son ka faɗa da gaskiya?
Gaskiya ne an ce an samu shi Huzaifa a gidan. To amma akwai abubuwa da yawa waɗanda yake ba abin nan ba. Kaga na farko dai ba a samu wata shaida ko wata iri wanda ta danganta wannan yaro shi Huzaifa da kashe mahaifinshi ba ko wata iri. Idan da za mu samu lokaci in baka tabbatar ka karanta su tun daga farko har ƙarshe, za ka ga babu wani tsari wanda zai ƙarfafa cewa a ma tuhumi wannan yaron da.
Bincike, bincike.
Ba don ina abin nan.
Barista.
Ba don ina kare shi.
Bincike ya nuna an samu alamun ya kushi da 'yan raunuka a jikinsa da yake nuna zargin kamar ya yi ta faɗa da mahaifinsa lokacin da suka shaƙe mahaifin har rage halinsa.
To amma cewa suka yi ai ya ɗauki hayan waɗansu domin su kashe shi. Cewa suka yi ya ɗauki duk waɗannan abubuwan suna gaban kotu, cewa ya ɗauki hayan waɗansu domin su kashe shi, har ma ya ɗauki hayan wani yaro mai suna Musa ya ba shi ƙwangilan ya je ya samo mashi waɗanda za su kashe mahaifin nashi. To ta yi aka yi kuma aka samu ya kushi ya kushi a
masu sauraro, sai a tare mu a wani sabon shirin da zai sake zuwa muku a ranar Litinin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, Nasiru Adamu Alkaya, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. Mu kasance lafiya.
To madalla a gaishe ka da wannan ne kuma ka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Wani jami'i ya ce wata motar bus ɗin fasinja ta zame daga kan titin wani tsauni ta fada cikin wani kwari mai tsohon mita 61 da aka yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a kudu maso yammacin ƙasar Pakistan. Hatsarin da ya faru jiya Lahadi ya kashe mutane 19 tare da jikkata wasu 12. Wani jami'in gundumar Shirani da ke lardin Baluchistan ya ce kimanin fasinjoji 35 ne ke tafiya a cikin motar bus ɗin. 'Yan sanda a ƙasar Denmark sun ce mutane uku sun mutu, yayin da wasu uku suke cikin mawuyacin hali bayan harbe-harbe a rukunin kantina da ke Copenhagen, babban birnin ƙasar. Sweden 'yan sandan Copenhagen Sorin Thomasin ya ce mutane uku da harin na jiya Lahadi ya ritsa da su sun haɗa da wani mutum mai shekaru 40 da kuma matasa 2. Thomasin ya ce an kama wani matashi ɗan Denmark mai shekaru 22 da haihuwa bayan harbe-harben.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshenmu na ƙarshe. In an ji ba da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku sake jin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya haɗa mana shirin baki ɗaya, da ma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Charleston. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.